Ministan harkokin kasashen waje na kasar jamhuriyar Kamarun Belen Bele ya karbi bakuncin tawagan kungiyar hadin kan Turai AU a ofishin sa dake bambinin kasar Yaounde kafin su fara gudanar da taron sai da aka yi shiru na tsawon minti guda domin tunawa da al'umman da suka rasa rayuwarsu sanadiyan harhare na kunin bikin wake da kungiyar Boko Haram sai kaddamarwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru wakiliya ta musamman daga kungiyar ta AU Francois Colette ta mikawa ministan Belen Bele taimakon da kasashen yamma suka bayar har tsabagen kudade miliyar 32 na sifin kudin jamhuriyar Kamaru domin yakan yan ta'addan Boko Haram a kasar ga abin da jakajiyar ta ce
L'Union européenne a décidé de mettre à disposition 50 millions d'euros dans le cadre de la facilité pour la paix en Afrique uniquement pour la lutte contre Boko Haram.
Murai kungiyar Turai na AU mun dauki aniya na taimakawa kasashen nahiyar Afirka domin yakan yan ta'adda da suke cin gashin su babu babbaka a nahiyar. Shi ma ministan ayayin da yake karbar gudunmuwar ya godewa manyan kasashen duniya wajen agazawa kasar Kamaru da suke yi domin yakan yan ta'addan Boko Haram. Ta dai hannu kuma ministan lafiya ne Andre Mamafuda yayi fashin baki na irin yanda ake gudanar da allurar rigakafi a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Constater que les actions mises en œuvre ont permis d'arrêter la circulation du poliovirus sauvage.
Yace wannan rigakafin kungiyar kasashen duniya ne haɗin gwiwa da kasar jamhuriyar Kamaru suke gudanarwa kamar kungiyar rotari
in campagne coûte environ 1 milliard
kuma yace ana kashe tsabagen kudade kamar miliyar 1 a duk lokacin da aka tashi gudanar da campagne na alluran rigakafi wata malamar asibiti tace ana gudanar da allurar rigakafin ne unguwa zuwa unguwa gida zuwa gida. Ministan ya ci gaba da cewa a shekara na 2015 an samu raguwar cututtuka da yake addabar jarirai yan kasa da shekaru 5 kuma yace yana fata jama'a za su kara kaimi domin yi wa 'ya'yan nasu allurar rigakafin. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.